www.thebestsongs.com.
I love Zina.
toro di yalwa wa wata filanin toro wadannan ruwa baya yi musu komai ayyasa 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 auri ka dangara an bakin dulu a kashe ka a kan dulu dan an baka gabatar ruwa ya ce da ni gwaji gwaji ba mu da ya ce da ni wace wace na ayyasa ayyasa.
More music at housesofsongs.com.